بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أن أواماسو ببيع ونن تشامي البركة تشر الهيري راديو دكينان زاريا na muku sallama da fadin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaikum assalam.
Kamar yadda mallam ya gabatar batun da matashiyar da zamu tattauna akan ta ita ce hakikanin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Duba izuwa ga cewa musamman a wannan wata na Rabiul Awwal wanda shine watan da ake cewa an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, akwai da dama daga cikin mutanen da suke dangantuwa izuwa ga addinin musulunci, musulmai musamman waɗanda suke da alaka da dariƙun sufaye suna yin bukukuwa da sunan tunawa da ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. To a cikin bukukuwan da suke yi galibi sukan yi tutiyar cewa wannan biki alama ce ta kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma kokarin mai da zance ga cewa duk wanda baya yin tarayya da su a wannan biki to alama ce akan cewa baya kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda wannan magana takan yi wa mutane da dama ciwo, wadanda su dai musulmi ne kuma duk musulmi yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan ba sa yin wannan biki saboda sun gamsu da bayanan da malamai suka yi akan asali da tsari da kuma dacewa ko rashin dacewa wannan biki. To suka ji ana musu yarfa da cewa ba sa kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan yakan zame musu shubha, yakan zame musu abin su ji takaici a rayuwarsu. Shine muka ga dacewar ya kamata mu tsaya mu duba akan menene kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa tanajin shari'a, ba bisa wato kurari ko cika bakin mai cika baki ba, me shari'a ce tanadi. Dukkanin musulmi koda ga magari ne wanda ba malami ba ko ba mai bincike ba ko ba masani ba, baya musu akan cewa kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addini ne, ba wanda yake musu akan haka. Babu wani mutum da yake cikin hayyacinsa da zai ce yana musulmi ko baya kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, alal akalli zai iya faɗa da bakinsa koda aikinsa bai nuna haka ba. Kuma malamai da dama da suka yi maganganu akan waɗannan masaloli ko wanda suka yi rubutu akan kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ka'idojin kaunarsa ba su kawo shi wannan biki na maulidi a matsayin kaunar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Alal misali akwai al-imamu al-qadi Iyad ibn Musa al-Yasubi, wanda al-imamu al-qadi Iyad sananan malami ne a wannan kasa ta mu, littafin shi Ash-Shifa bi tahqiqi huquqil Mustafa, littafi ne da ya shahara ana karanta shi a kowane wuri da sauransu.
Magana kan littafin Ash-Shifa.
Na'am, malami Ash-Shifa wanda ya rasu ne shekara ta 544, ba malami ne na yau ba, kuma ana ji da littafin shi a kasashen mu ta fuskar bayani akan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yadda ake mu'amalantar wannan daraja. Yayi babuka kuma akan kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ka'idojinta da ma'anarta, kuma shi ma bai kawo wani abu mu kwatankwacin wannan a matsayin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan malamai waɗanda suka yi rubuce-rubuce wajen bayyana kuskuren da ke cikin maulidi ba su kalle shi ta fuskar cewa tunda dai kaunar manzon Allah ce to ba komai a cigaba da yi ba. Irin misali al-Imamu Shatibi a cikin littafin shi Al-Itisam da ɗayan littafin nashi shine Al-Muwafaqat, irin Ibnu al-Hajj a cikin Al-Madkhal, irin al-Imamu Shawkani shi ma ya ambata wannan cikin littafin sa, irin su Maqaridi da suka ba da labarin bid'ar, irin Al-Hafiz Abu Shama a cikin littafin shi shine Ar-Rawdatayn fi akhbar ad-dawlatayn, da makamantan su duk waɗannan malaman da suka ba da labari waɗanda galibin su malamai ne da suka rayu daga tsakanin karni na 6 din can zuwa na 7 ko na 8, kamar shi abin nan Ibn al-Hajj ya rashi ka da 732 kaga a cikin karni na 8. Akwai Tajuddin al-Fakihani wanda babu malami ba maliki, wanda Hassuti ko gari mai mushi da martani shi ma ya rashi ka da 734. Waɗannan malamai duka sun yi maganganu akai. To ba su muke mu kai magana akan maulidi, na ganin maganar maulidi kamar yadda mukan fada a cikin university a ce kutila bahasan an kashe ta inda a bincike ne wanda kowa ya san matsayin ta da wanda yake da wanda bai kowa ya san cewa ga matsayin sai kawai abin nan wato san zuciya ko rudi na shedan ko kuma ya riga ya zama al'ada ba za a iya bari ba amma kowa ya riga ya san matsayin wannan matsala zamu fi bada muhimmanci ne akan batu akan hakikanin kaunar din ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ita kaunar manzo Allah kamar yadda muka faɗa addini ne aqida ne yana daga cikin usulul din wanda wajibi ne musulmi ya so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda so manzo Allah ba addini shi yana da rauni aiki ne na zuciya wanda kuma zai bayyana a gabobinsa a ga tasirin shi a cikin rayuwar mutum sannan kuma akwai wato hanyoyi da ake bi a gane da gaske ne mutum yana son manzo Allah ko baya son shi dan shari'a ce wato abin da ya kamata a gane akar makalla shine idan aka ce abu kaza addini ne to Allah ne yake fada ko shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadan ya za a yi shi ba mu mutane zamu ce ga yadda muke so mu yi shi ba da Allah ya ce ayi sallah ya fadi yadda za a yi da Allah ya ce ayi azumi ya fadi yadda za a yi haka aikin haji haka zakka ba wai za a ba mutane da su da kansu su yi tunanin to yaya ya kamata su aiwatar da wannan abu to haka ita ma kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin ta na addini Allah subhanahu wataala da kanshi ya dauki dauniyar yin bayanin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi yayi bayani malamai sun kalli waɗannan nassoshi ne alqur'ani da sunna sun fitar da maganganu waɗanda kamar su ne kanun bayanai ko ka'idoji da ake gane kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama to zamu dauki kamar wato wasu nassoshi na alqur'ani da sunna mu buga misali da su Allah subhanahu wataala a cikin suratul tauba kenan ko da yake cewa qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tashawna kasadaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wajhadin fi sabili fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiya amrulllah sai Allah ya ce wallahu la yahdil qawmal fasiqin Allah ya ce idan kuna ganin da ubanninku da ƴaƴanku da ƴan uwanku da matayenku da danginku da dukiyoyin da kuka tara ko kasuwancin da kuke tsoron kai lalace waɗannan abubuwan su kuka fi so fiye da Allah su kuka fi so fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ka fi so fiye da jihadi da dan kama Allah to ku jira ku gani har Allah ya kawo al'amarinsa Allah ya cike da cewa sam shi Allah baya son mutane wanda suke wato marasa fasikai wato wannan fasikanci ne kenan kin Allah kin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kin jihadi al-qadiyya din cha cikin littafin sa shifa yayi sharhi wannan aya yake cewa wannan aya asali ce game da kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wajibi ne a kaunaci manzo Allah a gabatar da shi akan iyaye da ƴaƴaye da ƴan uwa da mataye da dangi da dukiya da kasuwanci abinda Allah yake so abinda manzo Allah yake so a cikin mu'amalarka da waɗannan abubuwan wajibi ne ka bi na Allah ka bi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka bi abinda iyayenka ko ƴaƴanka ko danginka ko matanka suke so ba sai dai ka bi abinda Allah yake so ko annabi yake so in ba haka ba za ka zama cikin fasikai wato wanda suke fandararru daga shari'ar Allah sannan fadin Allah subhanahu wataala annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim kamar da yake cikin suratu al-ahzab ko to wannan ayar da ibnu qayyim yana magana kan da sai yake cewa la yatimmu lahum maqamul iman matakin imani baya cika ga su mutane hatta yakuna ar-rasulu ahabba ilaihim min anfusihim sai ya zama kafi kaunar manzon Allah fiye da kanka sai ya ce fa ma balul azwaj wal aulad to ina kuma magana yaya da mata kai kanka sai ka zama kaunar manzon Allah tana gaba da kaunar kanka da kake ma'ana zaka iya sarye da rayuwarka zaka iya hakura da ra'ayinka zaka iya hakura da tunaninka dan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu gindin zama yadda sahabbai din nan suka yi su bude kirjinsu irin abin da ya fara a Uhud a kashe su dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ko ya ce ya aikata to suna shirye su aikata koda zai zama ya ja musu asarar dukiya ko asarar zumunta ko asarar walwalarsu ko zaman su a gida ko wani abu da suke nema ko menene na annabi na gaba da su to ta fuskar nasoshi ko maganganu daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai su da yawa za mu takaita akan kwaya daya ko biyu wanda tunda isharori ne muke a cikin hadisi wanda yake cikin sahih Bukhari daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in dayan ku bayi da imani har sai na kasance ni annabi sallallahu alaihi wasallam na fi soyuwa a zuciyarsa fiye da mahaifinsa da ɗansa da dukkanin mutane kaga wannan shi ma yana tabbatar da wajibcin kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan samun imani haka a cikin wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa falasun man kunna fihi wajada halawatal iman abubuwa guda uku wanda duk ya same su ya samu zaƙin imani an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma abu na farko shine zama yafi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi son Allah subhanahu wata'ala fiye da duk wani abu da ya wannance su wa ay yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda ila al-kufri kama yakraha an yuqdhafa fi an-nar wannan hadisi ne sananne ga islamiyya da sassa akwai hadisin Umar dan Khattab radiyallahu anhu wanda yake cikin Bukhari shi ma da Umar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa nafsi na fi kaunarka ya manzo Allah fiye da komai in banda kaina annabi ya ce mishi na Umar akwai matsala ai la yumina duka ta akuna haba ilayhi min nafsihi wa waladihi mali a wata riwaya aka ce sai da Umar ya je gida yayin shawara yayin tunani tukunna sannan da ya ce ya manzo Allah to na fi kaunar ka fiye da har kaina sannan annabi ya ce mishi al'ana ya Umar to sai yanzu ne imanin ka ya cika kaga duk wannan nasoshin suna nuni zuwa ga lalle wajibi ne mutum ya kaunaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya samu imani Sahal ibn Sa'd an-Sa'idi wani daga cikin sahabbai wani daga cikin sahabbai da suka mutu karshe karshe yake bayani akan wannan kaida yake cewa man lam yara wilayata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi jami'i ahwalihi wa yara nafsuhu mulkan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la yadhuku halawatal iman duk wanda bai ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin mai gidansa wanda zai sashi ya hana shi duk wanda baya ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin wato kamar wanda ya mallake shi wanda sai abinda annabi yake kai sannan zaka yi yace to wannan bai da dan zagin imani ba haka sahabbai suka fahimci wannan kariya dan haka zaka ga su jagorori ne game da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labaran su game da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarai ne masu yawa tun daga wanda suka musulunta a Makka muhajirai yadda suka bada rayuwar su da dukiyar su aka buge su aka kore su aka wulakanta su dan kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo Madina waɗannan ansarawa da suka yi iwa'in sa suka taimake shi suka bashi komai da yake bukata na kariya da aminci da dukiyar su da rayuwar su suka baiwa sahabban shi ƴan hijiran nan duk abin da suke bukata na girmamawa wanda ba taba ganin al'ummar ta irin haka ba ka duba irin yadda duk abin da aka ce musu su bari kawai sai su bari jiwaye da suka saba da shan giya yadda suke kasuwancin ta da aka zo aka haramta kamar yadda Bukhari ya ruwaito rana daya da aka ce karshe an hana qalu intahayna suka ce mun bari aka ce wasu sun je ma sun yi safarar giya daga kasashen waje za su shigo da ita wato yar kasar waje kenan foreign giya mai tsada sun zo bakin garin Madina suka ji labarin cewa ai an haramta giya babu wanda yayi musu anan suka dinga fasa tulunan suna zubar da su ko dukiyar su ce suka saka za su yi kasuwanci jibin da aka haramta riba suka hakura suka haramtu daga riba wasu daga nan suka kare arzikin su ya lalace saboda duk kudin su na riba ne duk abin da aka ce musu su yi shi suke an fita yaki abin da aka ce su fita shi za su fita su haka suna da kauna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu ji wasu maganganu akan haka wanda zamu kafa hujja da su gurgurdan hali insha Allah to malamai suka ce akwai sharuɗa ko kuma wato ma'alim alamu da suke nuni zuwa ga kana kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata yan uwa masu sauraron mu idan suka ji waɗannan kowa kawai ya kan shukunci kar ka damu da kungiyar da kake ciki ko da baka ciki kai dai kawai indai kana yin waɗannan abubuwan to da gargwadan da kake yin su gargwadan kana kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in sun ragu to gargwadan rago su gargwadan raguwar kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kar ka damu da yarfe da wani zai maka kar ka damu da wani shiwa shi zai hukunta ka ba shi ba wakili ne akan imaninka ba kai dai kokari ya zama ka cika wannan sharuɗa na kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
to ne sauraro kana sauraron shirin majalisin malamai kai tsaye daga wannan kafa ta radio ITV da radio kuma yau muna tare da Dr. Kabir Asgar wanda yake tattauna mana akan wato hakikanin kauna da suna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a dakka wasu irin sharuɗa ne wannan
Na'am, to waɗannan sharuɗa Allah ya gata malam galibin su na rerewu su ne daga littafin malamai musamman shi wanda littafi na al-Imam al-Qadi Iyad ibn Musa al-Yahsubi rahimahullah wanda malami ne ba maliki kuma duka sanan an yadda da shi kuma littafin shi madogara ne game da kauna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girmama shi da kuma wasu bayani da wasu malamai wanda ba shi ba suka ambata wanda su ma galibi suna riko da shi a matsayin manazarta ko kuma dogara abu na farko shine al-i'tiraf bi anna sunnatahu masdaru tashri' ma al-Qur'an wajibi ne ka yarda cewa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to tushen bayani ne manazarta ce ta kafa shari'ar musulunci ana kafa shari'ar musulunci ne daga sunna bayan alqur'ani kuma inda Allah ya faɗa cewa wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim muso kuma ka da wannan alqur'ani dan kai wa mutane bayani ka ga musu inda su karanta sannan kuma ka ga musu ma'anar karatun idan sun karanta sannan na biyu malamai suna cewa daga cikin alamar kana kauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine al-iktida'u bi aga kana ta kwaikwayensa kamar yadda Allah yake cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in da gaske ne kuna son Allah ku bi ni sai Allah ya so ku al-Hasan al-Basri rahimahullah yake cewa za'ama qaumun annahum yuhibbuna Allah fabtalahum bihadhihi al-aya wasu mutane ne suke riya cewa suna son Allah sai Allah ya jarabta su da wannan aya yaga daga sai za su iya sannan abu na uku malamai suke cewa daga cikin sharuda ko alamun kauran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai adamur ridha bil isaati ilayhi karka taba yadda a ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a wulakanta wani al'amari nashi ko mun kankanta shi wannan mai nuni ga kai ne kauna ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce sannan kuma akwai ta'allumu sunnatihi koyan sunnar ilimin sunnarsa kaman kamar da Ibn Abbas yake cewa kunna idza sami'na rajulan yaqulu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asghayna ilayhi asma'ana duk inda muka ji wannan yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaza sai mu zo mu kashe kunnan mu kaga mutumin da ke tuti ne na karamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba ruwan shi da mai addinin annabi yake ciki mai annabi yace ayi aure kaza to wannan kaga akwai tasgaro game da wannan da'awa ta kauna din sannan akwai at-tawqir mutunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da a cikin shari'a ko al'ada yake hukunta girmamawa to wajibi ne ka yi shi kamar misali inda Allah yake fada la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi ka ka daga murya akan muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ka saurara har ta malamai suka ce har ta fadin sunansa gundari kace Muhammadu misali to wannan ma yana nuni zuwa ga rashin girmamawa daga sai dai a ce annabi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda hatta shi Allah mahaliccinsa bai kiran shi haka daga duk wani abu da yake nuna girmamawa ya zama kodi yaushe kana cikin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabai sun kasance idan suna gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna yin shuru su natsu ba sa magana wani ma yake cewa kamar an sanya tsuntsu akan su ba sa motsawa to haka duk masu kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kwatanta wannan kaga wannan ya saba da ana kiran su ne shi ana rawa babu alamar mutuntawa ko girmamawa ciki sannan amfani da sunnarsa al'amalu bi sunnati bayan mun ji wannan al'amalu bi sunnati da imtithal na sunna din sai kuma suka ce akwai kasratu dhikri yawaita ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawaita yi masa salati kamar yadda Allah yake cewa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima a cikin hadisi na al-Imam at-Tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-bakhilu man bukirtu indahu wa lam yusalli alayhi marwaci na tsinkana ne mun tsaba ragin marwaci shine wanda za a ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaza yi masa salati a cikin hadisi Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salla alayhi asharan sallallahu biha man salla alayhi salatan sallallahu biha alayhi asharan duk wanda ya muni salati kwaya daya Allah zai mishi goma dan haka yawaita yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati wannan ma alama ce daga cikin alamomin kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka zaka ga malamai rubutu suke na musamman littafai na musamman akan muhimmancin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar Imam Ibn Qayyim yana da littafi musamman akan haka Jilaul Afam fi salati wassalami ala khairil anam da ire-iren su sannan mahabbatu man ahabba an-nabi sallallahu alaihi wasallam ka kaurace wadanda annabi yake so alaihi salatu wassalam sahabbansa mutanen gidansa matayensa ahlul baiti ansaru waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi inda ba dan hijira ba da shi ma ba ansare yace inda za a raba mutane kungiya kungiya da kungiyar su zai shiga waɗanda yace san su imani ne hubbul ansari min al iman irin su Fatima da yace bad'atun minni irin su Hassan da Husaini da yace wanda yake san su dan so na Yesu su irin su Aliyu sarkinsa dan uwansa irin su Abubakar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato da zan tafi lahira da kaunar wani kauna wanda ba take hana ganin laifi da na tafi da kaunar sayyidina Abubakar radiyallahu anhu to duk waɗannan sai ka hada kana son su kanka ware kowa kace kai kana jami'a wani baka jami'a wani to wannan ba kauna ta gaskiya kake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ka kaunaci dukkan waɗannan da yake kaunar su wanda yace ka azage su yace kada a yi gaba da su yace ko kai wani aiki ko mun girman sa ba za ka yi kamo su ba ko da zaka ce da dutsen Uhud da zinariya ba za ka kamo sadaka da sahabiye da tafin hannu na dabino ba to kaga waɗannan wajibi ne ka kaunace su sannan aka ce mahabbatu ma yuhibbu wancan man yuhibbu ko kuma mahabbatu ma yuhibbu nabi sallallahu alaihi wasallam kaunar abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so na abinci na sutura na yanayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kaunar farin tufafi yana kaunar abin nan naman akuya yana kaunar matan sa na aure yana kaunar zuma da tarare da ire-iren waɗannan abubuwan da aka ambata to waɗannan wajibi ne ka kaunace su inda aka yi sassauci kawai shine in baka da labari baka da masaniya akan annabi yana son irin wannan abu alayhi salatu wassalam sai zama kai kuma a dabi'ance baka so to wannan kana iya samun uzuri amma idan bayan an gaya maka aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son nama akuya aka ce kai ni ko wallahi bana so to ka shiga matsala wajibi ne ko baka so kai shiru ba za ka ki abin da annabi yake so ba sallallahu alaihi wasallam inda kai mutumin kirki duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kauna wajibi ne ka kaunace shi sannan suka ce har ila yau akwai kuma at-tahkimu ilayhi duk sanda za a yi nemo wata hujja ko wani hukunci to a koma zuwa ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadita wa yusallimu taslima Allah ya ce na rantse da ubangijinka ba za su taba zama da imani ba har sai sun sa kai ne alƙali akan duk abin da ya shiga tsakankanin su sannan kuma in kai hukunci su miƙa wuya ba tare da sun ja ba sannan malaman suka ce har da gaske akwai kuma bughdu man abghada an-nabi sallallahu alaihi wasallam ka kyamaci wanda ya kyamaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man abghada an-nabi duk wanda yake kyamun da Allah dole ne ka kyamace shi na'am kamar da Allah yake cewa la tajidu qauman inna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw kaza aw kaza ba za ka taba samun mu'mini suna kauna waɗanda suke gaba da Allah da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam da haka mun ga kyakkyawan misali daga sahabbai irin yadda kamar wannan dan gidan ubangi dan salon da yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in shi ita ataitu kabira asli baban sa ne babban shugaban munafikai yana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rashin kirki iri daban-daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cutuwa da wannan kafiri ko wannan munafiki dan sa na cikin sa yace in kana so ya manzon Allah sai a kawo maka shi da yazo yace la in rajana ila almadinati kulli zannan a'azzu minha al'adab yaron shi yazo ya tsaya bakin gari yace wallahi ba za ka shiga garin nan ba yace wallahi kai ne azzal manzon Allah shine a'azzu sai da annabi din alayhi salatu wasallam yazo yace ma yaron ka kyale shi shiga sannan ya bar shi shiga haka sahabbai suka ja fanya da kowa dan kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kare shi da kuma kaunarsa da gaba da duk wanda yake gaba da shi da haka wata rana wasu daga cikin sahabbai suka ga Abu Sufyana lokacin kafin ya musulunta ya wuce daga cikin halu sufa suka kwafa suka ce wallahi ma akhadhar suyufil lahi ma akhidaha min riqabi arkanul kufri mun rantsi da Allah takubban musulunci har yanzu ba su gama aikin su na zama a wuyayen waɗanda suke kin musulunci wato suna kwafa cewa ina za su samu halin su kashe wannan lokacin yana kafin to haka sahabbai suke da wannan kokarin wato yin fito da duk wanda ya raba daga ya raba fanya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka a Badar suka ja fanya da ƴan uwansu da dangin su a Badar an kashe da gaskiya da aka kashe akwai sarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan uwan Khadija duk kaunar da yake wa Khadija akwai wanda aka kashe wanda suke ƴan gidan Banu Hashim ne dangin su akwai wanda aka kashe ƴan uwansu Abubakar ne ƴan uwansu Umar ne ƴan uwansu Usman ne wanda aka kama a cikin bauta a matsayin su na fursunonin yaki mazowa jinin su ne amma tunda sun ki addini to ba su da sarwata alfarma to haka suka ce daga cikin kaidojin da suke nuna kauna ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai kauna alqur'ani hubbul qur'an idan mutum yana son alqur'ani ta fuskar ya iya ya koyi karatun alqur'ani mai girma kuma yana karantawa yana wurdin karatun alqur'ani kullun dare da rana sannan yana aiki da shi sannan yana karantar da abin da ke cikin alqur'ani to wannan ma alama ce akan lalle yana kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin sahabbai da su da na bayan su da kyautatawa ba sa wasa wajen san alqur'ani mai girma da karanta shi da karantar da shi da yada abin da ke cikin shi na kyakkyawan karantarwa da kyakkyawan addini har ila malaman suka ce daga ciki akwai azhur an dunya gujewa duniya saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance mai gujewa duniya ne dan idan kana son abu so na gaskiya kana son mutun so na gaskiya kana kwatanta irin dabi'ar sa to da gaskin dabi'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wurin shi wannan duniya bata kai tufukin sauro daraja ba dan haka Aisha a cikin hadisin Muslim take cewa ma shabi'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama thalathata ayyaman tiba'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba ci ya koshi kwana uku a jere ba hatta madali sabili har yaba duniyar nan to kai da zaka zauna kana neman duniya hajaran majaran ka cinye rayuwarka a neman duniya kuma kana tuke kana kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kai da shi halinku daban
gaskiya ne
wannan bai haraka nemi abinci ka nemi halas kai kasuwanci kai sana'a kai noma kai kiyo kai aikin wurin amma dai kai zama wato ka bayyana a matsayin wanda yake duniya ce kawai a gabanka ba addinin Allah ba
gaskiya ne
to da haka suka ce daga cikin alamar kana kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine a ga ka ci gaba da yin irin zuhudu irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yanda sahabban shin nan suka rayu cikin wato iktisadi cikin kwatantawa da takaitawa da rashin biye wa duniya da rudinta sannan suka ce har ila yau daga cikin alamomin kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai kuma kyakkyawan dabi'a husnul khuluq saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana ahsanan nasi akhlaqan yafi kowa kyakkyawan dabi'a an tambaye Aisha take cewa kana khuluquhul qur'an alqur'ani shine yazo ya bayani kamar shine wato manual da yake bayyana dabi'u masu kyau to aikace kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar da duka wannan dabi'u shine hakuri da kauda kai da kyauta da sadaka da sakin fuska da fadan gaskiya da addu'a ma mutane Allah ya shiryatar da su da duwar da sada zumunci da gasunan da burjik halayen sa wanda Imam Tirmidhi da tafi musamman a cikin Shama'il Muhammadiyya wanda jeranto dabi'u da halaye da kamanni duk abin da ke da alaka da janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kana kwatanta irin wannan halayen na kwarai na kirki wanda zaka zama kana da hali mai kyau Anas dan Malik a cikin hadisin Bukhari ke ba da labarin cewa yayi hidima wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara 10 yace amma manzon Allah bai taba ce mishi tir a cikin wani abu da yi ba bai taba ce mishi kai me yasa kai kaza ba ko me yasa ba kai kaza ba saboda kyakkyawan hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka san dai bai da za a yi a ce ka rayu da yaro wanda sanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo Madina Anas shekara shi bata wuce 10 din ba to yaro ne matashi ko kankani ma kuma manzo Allah sai sama yaro sai ya bashi kamar shekara sa 20 a ce ku shekara 10 da shi a ce bai taba yin laifi ba bai taba yin abin da ba haka ya kamata ya yi ba tabbas yayi wadannan abubuwan amma shi manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama saboda hakurin sa da kawaicin sa to sai ya kauda kai haka koda a gidansa kalin yadda tarihi ya bayyana yadda matan shi a lokuta da dama suka yi irin abin da aka sani na kamar da mata na ko dai su yi mishi ba daidai ba ko su mishi wani abu da sai za su tanzara shi ko su takale shi ko wani irin dai wannan abuwa da mata suke na fandara wanda dabi'a su ce amma ba a taba roto cewa ya maru wata ko ya zagi wata ko ya hantaru wata ko ya rankwashi wata ba bai taba dukan kowa ba bai taba zagin kowa ba bai taba cin mutuncin kowa a cikin su su din ne dai suke kuma daga baya su yi nadama to waɗannan halaye na kyau tsakanin shi da iyalansa tsakanin shi da ma'aikatan gidan shi su Anas tsakanin shi da sahabbansa tsakanin shi da sauran mutane to kai ma idan dai da gaske kana kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wajibi ne a ga kana kwatanta irin wannan dabi'a fa tashabbahu lam takunu mithluhu in tashabbaha bil kalami falahu. To waɗannan Allah ya gawo ta malam suna daga cikin ru'usul aqlam na abubuwan da malamai suka ambata a matsayin alamun kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wasu malaman sukan yi jumlar su gaba daya su mai da su kamar abu kwaya hudu su ce ayin ana magana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya fil jumla shine abin da suke cewa ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wa tinabu ma naha anhu aw zajara wa alla yu'badallaha illa bima shara. Suna dunkule su a cikin waɗannan guda hudu cewa ta'atuhu fi ma amara, kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana nufin ka mishi biyayya akan duk abin da ya umarni, tasdiquhu fi ma akhbara ka bada gaskiya ka gaskata duk labarin da ya bayar, da kuma ijtinabu ma naha anhu wa zajara gujewa duk abin da ya hana ko ya ja kunni akai, da kuma wallahi ibadallaha illa bima shara kar kuma abauta wa Allah sai da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta. Da haka zaka su kamar ta ce ma ta buga misali da sahabbai saboda su ne asalin model na mutanen da aka ya gaskata cewa suna kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Da haka su duk abin da annabi ya umarni kawai yi suke, ba idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a je a kawo sadaka kowa zai kokari ya je ya kawo, idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a tashi a tafi jihadi kowa zai tashi babu wanda zai ki haka, duk abin da ya bada labari suna gaskata shi, labarin da duk ya ba su sun gaskata shi. Sa Abubakar da Umar kamar yadda suke hadisin Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya bada labarin cewa wata saniya a zamanin Banu Isra'ila an daura mata kaya ana ta dukanta, sai Allah ya bude bakin ta sai magana take cewa me saniyar ma li hadha khuliqtu, ni fa ba halcin dan ka dinga duka na kai kana cutar da ni ba. To wasu a wurin suka yi mamaki suka ce subhanallahi baqaratun takallamat, iko sai Allah saniya tana magana. Manzo Allah sai sai yake cewa amantu bi zalika wa amana bihi Abu Bakr wa Umar, mai riwaya yake cewa Abubakar da Umar ba sa wajen amma annabi ya shaida imanin su alayhi salatu wasallam, yace ni na yadda, Abubakar ya yadda, Umar ya yadda, koda wani bai da waɗannan sun wadatar da ni kenan. To haka su suna gaskata duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. To kai dan uwa shin haka kake, za a faɗa hadisi guda nawa aka faɗa kace ba haka bane ba ka yadda ba, kuma kana tuciyar kana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama? Sannan istinabu ma naha anhu wa zajara, gujewa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana, misali ya hana kaɗe-kaɗe da cakuɗin da maza da mata da wasa da sallah da ƙarya da cin mutuncin mutane da makamantansu, au wanda mutane suke aiwatarwa ga su, duka annabi ya hana. Shin dan me ba za ka handa wannan ba, ya kai mai tuciyar kana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Haka wa Allah yubarallah illa bima shara, ba abutar Allah da wani abu sai abin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta. To Allah zata mallaka wannan shirin abin da ambata tun farko cewa ibada tana da manual, kamar jarabawa ce in an bayar da ita akwai marking scheme, cewa in mutun ya faɗi kaza maki kaza, in ya faɗi kaza maki kaza, in zai cika duk takardun da aka bashi, amma idan bai faɗi abin da ake sa ran ya faɗa ba, bai da maki,
ba shi da maki.
Dan haka in mutun zai zo yayi ta ibada dare da rana amma ba wacce aka ce yayi ba, to kaga in an je lissafi babu ba ta a cikin manual din wannan
ibada,
yo ba formula da za a daura ta akai, dan haka zai zama ana wahalar kai ne ko ana wahalar jiki. Amma idan mutum ya kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan kauna mai kyau, zai samu daukaka da lada da samun dace. Daga ciki shine zai samu zai iya samun dacewa ya zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lahira. Kamar da Anas yake cewa da muna tsammanin idan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kaura to shikenan mun rabu da shi, in an je lahira shi matsayin shi a cikin annabiyina wa siddiqina wa shuhada, mu kuma gama gari ne. Har sai da wani mai tambaya yazo ya tambaya yake cewa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mutum ne yake son mutane bai gansu ba, ya zo zai gansu kuma suna neman su ana shi, annabi yake ce mishi almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama, mutum yana tare da waɗanda yake kauna ranar alkiyama. Ana sai ce mun ji dadin wannan karatu saboda mu dai mun tabbatar muna kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kenan ba in mun rabu da shi a duniya ba rabuwa ce ta dindindin ba, za mu sake gamewa da shi. Da haka mutum zai samu daukaka ta hanyar kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya rayu da shi a lahira. Allah ubangiji ka samu dace da wannan babban falala. Sannan akwai yabo da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ga masu kaunarsa hadda yake cewa a cikin hadisi sai Muslim Allah yake cewa min ashaddu ummati hubban li nasun yakununa min ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Da gaskiya mutanen da suka fi kowa kaunata cikin al'ummata za a yi wasu mutane da su zo a bayana wanda ɗayan su zai so ya bada dukiyarsa da iyalansa ya bayar da su a matsayin farashi kawai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan yabo ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ga duk wani wanda ke kaunarsa musamman wanda ya zo a bayan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Da haka tun sa'ar da Annabi yake rayi alaihi salatu wassalam zamu ga cewa sahabbai suna nuna masa wannan kauna a aikace. Umar yana cewa akan wata waƙiya da ta faru yake cewa wallahi ni musulunta da Abbas yayi yafi mana alheri na fi jin dadin shi biye da a ce baba na Khattab ya rasu ce saboda naga Annabi yana so Abbas ya musulunta. Haka sai na Bakari yake cewa da Abdul Muttalib zai musulunta da yafi mana jin da na fi jin dadi a raina fiye da baba na da ya musulunta. Haka shi Abubakar baban shi ya musulunta a Kuhafa amma yace ya so a ce Abdul Muttalib baban Aliyu wanda ya rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yayin da ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib ko ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kaunar wannan bawan Allah ya so a ce mutumin nan shi ya musulunta mare dan baban sa. Haka waɗannan sahabbai suke nawa Annabi sallallahu alaihi wasallam
duk da taraba tsakanin da da mahaifi
dan zan tsakanin da mahaifi
ya fifita na manzon
Allah ya fifita na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Umar ya fifita kawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mahaifinsa shi kuma wannan ya fifita mahaifin shi ma kawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta dayan bangaren akan mahaifinsa. To haka akwai wata mata mai suna Sumaira bintu Qais wadda mata ce cikin mubayi'a cikin muhajirat wace aka ce mata ƴaƴa guda biyu a Uhud da aka zo aka ce mata ai ƴaƴanki guda biyu sun yi shahada a yakin Uhud. Ka duba ne ga yadda uwa take da kaunar ƴaƴanta da kuma a ce guda biyu a lokaci guda manyan samari zarata a ce an kashe su a bisa dabi'ar ƴa mace abinda ake tsammani daga nan kuka da ihu da sauransu. Amma kawai cewa ta yi ma khabaru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam menene labarin manzon Allah shi dai ya tsira ko aka ce eh manzo Allah yana nan ya tsira sai da ruwan da aka ji take tato kullu musabin duna nabi sallallahu alaihi wasallama falesa bishai duk wani bala'i zai same ni in dai bai shafi ya dalilin samuwar bala'in ya auka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tace babu komai.
Allah
akbar. Haka ne yake cewa ran da annabi ya shigo Madina yace Madina ta yi mana fari sal yace ran da ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu to ran Madina ta yi mana baki daga ranan bamu kare jin dadin wannan gari ba. Al-Imam Ibn Hajar ya wata magana mai fa'ida sosai a cikin Fathul Bari nake sanar mana ishara zuwa gare ta. Da sahabbai suka zo bayani akan suka zo kafa date da nisa suka zabi hijira yace saboda sun duba abubuwan da suka faru events da suka faru guda hudu. Akwai haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai hijirarsa, akwai rasuwarsa. Duka wannan Allah ya daukan su a matsayin wani mataki na lissafin abin nan kwanan wata ne. Sai suka ga to sai ce to na farkon guda biyu da haihuwa da bi'isa akwai sabani akan yaushe suka faru. Babu tabbas akan yaushe ne keke da keke. Kaga ba za a kafa tarihin musulunci akan abu da bai da keke da keken bayani ba. Yace ita kuma mutuwar da an ambace ta kuma za a ji damuwa da takaici. Ita an san ta faru. Amma ba za a saka ta ba saboda wani abu ne mai taso da bakin cikin damuwar rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ci da haka sai zama saura hijira kadai. Ci da suka yi amfani da hijira. Sai kaga an ce kamar yadda muke faɗa yanzu a ce yau shekara 1441 ba hijira. Al-muhim anan shine wato har zuwa zamanin Umar san da aka yi wannan abu. Sahabbai basu faɗa ku basu fita daga magagin rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga mutuwarsa da magagin rabuwa da shi ba saboda me saboda tsaba ragin kaunar da suke masa. Sannan an tambayi sayyidina Ali radiyallahu anhu cewa kaifa kana hubbukum li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaya wasu irin kauna kuke wa manzon Allah yace kana wallahi ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa min al-ma'il barid ala al-zama'i ce wallahi mun fuka wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da iyayenmu da ƴaƴanmu da waliyanmu da dukiyanmu da kowa namu yace kai mun fuka wannansa fiye da ruwa mai sanyi da zaka sha kana jin kishi mun fuka wannansa dadin da muke ji idan mun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yafi dadin da muke ji idan mun sha ruwa mai sanyi ya kwatance ne da yanayin rayuwarsu na zafi da sauransu so haka lokacin da Quraishawa suka zo kashe wani sahabi da suka kama shi shine Zaid ibn Ad-Dakhna wanda suka kama su tare da su Khubaybu din nan da suka fita da shi daga harami za su kashe shi sai suka ce ya kake ji yanzu idan ya zama wani ba suka suka ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi akiwa wannan yace wallahi a inda nake din nan bana fata ko kaya inji labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka bana fata wani abu ya faru da shi gare ni abin ya tsaya a kaina yana halin gaban mutuwa
ana mishi musala
eh ana mishi musala amma baya so ma ko da tunani yayi tunanin wani abu zai faru da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka Abu Sufyana kafin yin musulunta radiyallahu anhu da yabo yaga yadda sahabbai suke ji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke kare shi da kuma maka yake ce musu naji fada buwana kaza naji fada sarki kaza ce amma ban taba ganin mutane da suke kaunar shugaban su irin da sahabban nan suke kauna wani ya fara yin ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kan shi Abu Sufyan ne yake tarafi da wannan cewa ya je fada sarkin Kisra sarkin Roma Kisra da sarkin Farisa kaza da waye amma bai ga inda ake gwadawa wani shugaba irin kaunar da ake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shi ga ta malam surutuna ya fara yawa
eh gaskiya ne daktar ai ganin muhimmancin mawdu'in ne yasa na ce to malam ya farara ya sufana to amma alhamdulillah dama mawdu'in shine wato hakikanin yanda ake son manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma kamar yanda malai ya shimfida cewa idan ba ana magana da wani dan kungiya bane ko menene idan aka zo da sharadi sharadin son manzo sallallahu alaihi wasallam in ka cika to ka cika kai makanka hisabi in kuma baka cika ba ko a me kake to shi kuma baka cika ba sai kai makanka gyara da yanda magabata salafus salih suka yi so manzo sallallahu alaihi wasallam da yanda alqur'ani ya wasafa su da hadisi ingantattu wanda malai ya ambata mana kuma mai sauraro kar kamance muna tare da Dr. Kabir Askar wanda ya tattauna mana akan wannan mawdu'i kuma lokaci ne da ya kamata mu ba ku kuma ku shigo ku toka dan abin da za ku toka amma lokacin mu ya bore ina ganin muna da kasa da minti biyar wanda za mu ba da dama kila ga mutane biyu zuwa uku wanda za su kira su tambaya kuma muna fatan za ka tsaya kan mawdu'in shine hakikanin san manzo sallallahu alaihi wasallam shine mawdu'in ba wani abu ba wanda za ka tambaya akai ko za ki tambaya akai 08 0 1 4 7 2 0 8 0 1 4 7 2 0 8 0 1 4 7 2 0 8 0 1 4 7 2 0 8 0 1 4 7 2 0 8 0 1 4 7 2 0 8 0 1 4 7 2 0 8 0 1 4 7 2 0 8 0 1 4 7 2 0 8 0 1 4 7 2 0 8 0 1 4 7 2 0 8 0 1 4 7 2 0 8 0 1 4 7 2 0 8 0 1 4 7 2 0 8 0 1 4 7 2 0 8 0 1 4 7 2 0 8 0 1 4 7 2 0 8 0 1 4 7 2 0 8 0 1 4 7 2 0 8 0 1 4 7 2 0 8 0 1 4 7 2 0 8 0 1 4 7 2 0 8 0 1 4 7 2 0 8 0 1 4 7 2 0 8 0 1 4 7 2 0 8 0 1 4 7 2 0 8 0 1 4 7 2 0 8 0 1 biyu biyar in an shigo da Allah ta kai ta tambaya saboda lokaci. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Masha Allah, muna tare da wani?
Zan magana da Awwal Shahidi da Rafa Abubakar Sanadiya.
To barka dai Awwal Shahidi.
Da Allah, ina so in ma da ta tambaya.
To bismillah.
Kamar misali bayyana soyayya ga Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka iya tsara mutane da tsari yadda su ko ta shayar da su saboda soyayyar makaici da tsari a tsarin musulunci a bayi wannan.
To kaman a wani kwanaki koko a irin wannan kwanakin
eh, kaman lokacin da aka haife shi wanda yake gurbin bakin malamai sun yi da shi na kawar da aka haife shi.
To shikenan dakta zai ansa insha Allah. Wa alaikum salam, wa ni alayi. Barka dai Sheikh Zibirin. To barka dai. Me tambayan ka? Na. Na.
Na. Haka ce ta al'umma a fadakin wannan tabbacin annabi. Na. Lokacin annabi da yake ba, amma lokacin da yake da wannan tabbacin annabi, to aka annabi ba.
amma kamar yanzu shi mai malaman da suke ake yin wannan mawdu'i da saboda an san shi da ake a cikin wannan mawdu'i shi to kamar da yake so da dana
na'am
kamar da kuma ya kan maganar jami'a an yi zama akan wannan
jabarin mai magana kan hakikanin san manzo sallallahu alaihi wasallam shine mawdu'in mu to kana ganin kawai a wannan matan za mu rika tunawa da annabi bayan shi annabi ne wanda to kamar mutum to shikenan bari dakta zai ansa maka bari mu ƙara mutum daya sai mu je assalamu alaikum a rage sauti radio okay to muna jin ka to masha Allah me tambayan ka a gurgure to masha Allah to muna godiya to amin to malam bari mu ka ansa tambayoyi akwai mai tambaya na farko
na'am awwal shahidi
awwal shahidi daga kofan
kuyambare
malam ya halasta saboda cikin abubuwan da ka fanto sharidan san annabi sallallahu alaihi wasallam baka fado a tara mutane a ci abinci ba a iya yin hakan koko shi yin hakan babu wani nasi a kai
to kamar yadda dan uwa mai albarka ya tambaya malam awwal shahidi ni dai waɗannan maganganu duka ba maganganu na bane maganganu ne na dauko na malamai ni ba malami bane ni kawai manazarci ne mai karambani maganganu ne na dauko na malamai waɗanda kuma sanin ishara zuwa ga tarihin rayuwarsu ba malamai ne nayi da gangan nayi avoidin malamai wanda suke raye a yanzu zan iya fadan malami watakila 101 wanda suke a yanzu a raye ko kuma da suka mutu kwanan nan
bare
zuwa wannan magana to amma galibi an riga an kamatar da mutane da su za a ce wahabiyawa ne ɗan izala ne makiya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to shi sai na dauko maganganun malamai da suka rayu tunda wanda kuma an amince
shi 809
alqadi iyad wanda na sake faɗa na maimaita cewa indai ana magana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi hujja ne
zaburkan malaman musulmanmu na arewaci ko ina akwai
shi shi hujja ne kwarai amma bai bayyana haka ba to amma saboda amana ta ilimi Allah shiga ta malam akwai malamai waɗanda an san su a musulunci malamai ne amma sun goyi bayan wannan abu da yake mai suna maulidi alal misali akwai al-Imam Suyuti wanda har risala yayi har guda biyu akan haka kafin shi akwai Sirajuddin Bulkini malamin Sa'id ibn Hajar wanda kamar yadda ma aka ba da labari al-Imam al-Maqdisi a cikin al-Khutat ya faɗi labari da shi da malam Kalkashin dai a cikin bin Nasubul A'asha cewa yana ma zuwa ya zauna a wurin Maulidi shi malam Sirajuddin Bulkini yana zuwa ya zauna a wurin Maulidi to amma abinda muke so a fahimta shine indai abu sunan shi addini to da ya kamata a faɗi ayat tace ayi shi ne ko kuma a ce su waɗancan sahabban sun yi abinda kawai za a faɗa kenan kamar yadda mu da muka ce kaunan manzo Allah shine kaza duka mun kawo ayoyi ne da hadisai da maganganun malamai cikin sahabbai su muka yi ta kawowa
to a gurguje
sai shi wannan Jibril Shehu Kwangila malamin Shehu Kwangila ya ce
zaka an ce mun cinye lokacin mu
to kaga
amma dai ina ganin insha Allah za mu duba lokacin mu nasab sai a halale wannan al'amura
to Allah ya sa guda ce malam
amma dai kamar yadda zaka ya faɗa cewa ba yin addini da ka ko a fahimta insha Allah kama da dai shugaban shirin Abdullahi Ibrahim sai dakta da ya kasance da mu dakta Kabir Asgar sai wanda ya haɗa mu da kuka je mu kai Ibrahim Muhammad ni Bashir Abubakar magaji da na gabatar da shirin nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.